نستعينك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna ƙara jaddada godiya dai ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda cikin rahamansa da falalansa yake hore mana waɗannan lokuta domin mu zauna mu ambaci Allah subhanahu wa ta'ala a cikin su har kullum roƙonmu da Allah subhanahu wa ta'ala ya sada mu da dukkan alkhairin da yake ba mutanen kirki masu ambatan Allah ya zo a cikin wani hadisi wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana bada labarin cewa Allah madaukakin sarki yana da wasu mala'iku masu shawagi idan waɗannan mala'iku suna shawagi suna nemo ina ra'asani ina za a sami masu ambaton Allah shine aikin da suke yi da shawagin da suke yi suna nemo majalisi ne da ake ambaton Allah subhanahu wataala idan suka yi gangakatar suka samu majalisin da ake ambaton Allah sai su zauna a cikin su su ma su ambaci Allah tare da waɗannan mutane masu ambaton Allah idan suka tashi suka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah zai tambaye su ya kuka baro bayina sai waɗannan mala'iku su ce mun baro bayinka suna ambatanka suna maka tasbihi suna faɗin subhanallah suna girmama Allah suna takbiri da dai abubuwan da ke da alaka da dangogin ambatan Allah subhanahu wataala sai Allah ya tambayi waɗannan mala'iku alhalin yafi su sani kamar yadda ya zo a cikin hadisi sai ya ce waɗannan bayina wa me suke nema ne na zafi haka sai mala'iku su ce ya Allah suna kwaɗayin aljannan ka ne sai ya tambaye su shin sun taɓa ganin aljanna ne mala'iku su ce ya Allah bayin nan na ba su taɓa ganin aljannan ka ba sai ya ce to ya kuke gani idan da sun taɓa ganin aljanna yanzu ba su taɓa ganin aljannan ba ne amma suka haƙurtar da kansu suka horar da kawunansu suna zaune suna ambaton Allah to me kuke tsammani idan sun taɓa ganin aljanna sai mala'iku su ce ayya Allah inda sun taɓa ganin aljanna to za su sanya kwaɗayi da wato neman aljannan nan ido buɗe sama da yadda suke yi sai Allah ya ƙara tambayin waɗannan mala'iku me suke tsoro ne yasa suke zaune suke ambatona sai su ce ya Allah suna tsoron gidan wutanka azabanka suke tsoro sai ya tambaye sun taɓa ganin gidan wuta ne mala'iku su ce ya Allah ba su taɓa ganin gidan wuta ba ya ce to me kuke tsammani idan da sun taɓa ganin gidan wuta ce tab ayya irin tsoro da za su sa su nemi tsari daga wutan nan ba ƙanƙani ba ne sai Allah ya ce musu to ku shaida duk na gafarta muku farakonmu sai wani daga cikin mala'ikun sai ya ce ya Allah ai akwai wanda yake ba a cikinsu yake ba shi bukata ce ta kawo shi cikinsu ƙila wucewa ta kawo shi sai ya tsaya gaisa da wani ko kuma gajiya ce ma ƙila ta kama shi sai ga to gurin tsaya tare da wadancan mutane masu ambaton Allah dan miƙe kafa a huta ko kuma kila ruwa ne yake nima kuma ya ga gurin akwai ruwa sai ya shigo ya sha ruwa bukatu dai waɗanda suke sanya wani ya shigo cikin ku alhalin ba a cikin ku yake ba to shine wannan malaika yake tambayan Allah yace to ya Allah ai akwai waɗanda yake ba a cikin su suke ba bukata ce ta sanya suka shigo cikin su sai Allah subhanahu wataala ya ba su amsa da cewa humul qawm la yashqa jalisuhum ai irin waɗannan mutanen waɗansu irin mutane ne wanda yake duk wanda ya zauna da su ba zai taƙi ba wato wannan gafaran ba wai kawai masu ambaton Allah ba har waɗanda suka rabu da su ko da ba sa ambaton Allah su ma sun shiga cikin gafaran Allah subhanahu wataala to kaga idan Allah ya hore maka dama ya haƙurtar da kai zaka iya zama ka ambaci Allah subhanahu wataala to wannan wata irin ni'ima ce wacce take ba ta da kini ba ta da tamka sai dai ka ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala domin shi kuma ya ƙara maka la in shakartum la azidannakum ba kowane mutum Allah ke bashi dama ya natsar da zuciyar shi a masallaci ya zauna yana ambaton Allah ba kowa ke samun irin wannan daraja ba sai wanda Allah subhanahu wataala ya zaba ya hore musu ya yassare musu ya nufaciye su da gafara da ɗaukakan gidan lahira to muna fatan cikin fallan Allah da yalwarsa Allah ka sanya mu cikin irin waɗannan mutane idan ƴan uwa ba su manta ba baya ga lokacin da muka gama karatun littafin kitabut tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid mun yi tunani a asalin jerin tsarinmu shine idan aka gama kitabut tauhid za a karanta littafin al-aqidatu wasatiyya na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah to amma kuma gab da za mu gama kitabut tauhid ko bayan ma mun gama muka dan yi ratsi kadan muka karanta wannan littafi ma'arakatu shaytan ma'abani al-insan na malam Wahid Abdulsalam Bali to a ciki sai muka sami fahimtar cewa ya kamata mu karanta littafin Mukhtasaru Sira na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab littafi da ke magana akan tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Siratul Nabi na al-Imam Ibn Hisham shine Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya dauka ya rereye yayi ta a takaice to sai muka nafaci mu karanta wannan littafi na Sira saboda irin kun abin da yake dauke da shi na fitar da waɗansu darasa a tarihance amma wanda za su gina aƙida su getta ɗabi'u su kuma gyara halaye amma kuma ta hanyar sira tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana fitar da waɗansu abubuwa waɗanda yake musamman abin da ke da alaƙa da aƙida to amma Allah subhanahu wataala bai so ni hakan ba bai so mi hakan ba domin waɗansu abubuwa da suka bijiro ma wannan tunanin sai ya kasance dai babu mafamu koma kan turban da wannan turba na tauhidin da muka ɗauko shi ɗin da ya za a koma a ci gaba shi wancan karatun sira insha Allah ta'ala idan Allah ya ba mu dama a waɗansu wuraren za mu gabatar da shi amma yanzu littafin da za mu karanta ita ce al-aqidatu wasatiyya al-aqidatu wasatiyya na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wato dai wannan sarkan na tauhidi shi dai zamu tafi akai in Allah ya so ya yarda idan da bukatun a karanta wani littafi wanda yake ba littafin tauhidi ba to shi kuma za a samu masa da wani majalisin da izinin Allah subhanahu wataala wannan littafi na al-aqidatu wasatiyya wanda ya rubuta wannan littafi shine Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah to a al'ada idan za a karanta wani littafi akan dan so a yi takaitaccen tarihin marubucin wannan littafi domin masu sauraro su san wane ne marubucin wannan littafi wanda wannan zai bayi zuwa ga su ƙara girmama irin ilmomin da ke cikin wannan littafi, musamman idan malami ya zanto daga cikin malamai magabata ba mutanen zamani ba. Ko da malamin zamani ne, akan so a ji wane ne a gane irin zurfin iliminsa da bincikansa da gogewansa a fagen ilimi da kuma rayuwa. Wanda wannan yana haskaka maka, yana kuma ƙara baka nutsuwa akan irin abin da zai gaya maka a cikin littafinsa. To ballantana kuma idan malami ya zama cikin malamai ne waɗanda suka gabata. To saboda haka al'adan take, ba kuma aibi bane yin hakan. To insha Allah ta'ala za mu karanta kaɗan a taƙaicen taƙaitawa tarihin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah domin ya haskaka mana. Kuma kar ku manta, shi Ibn Taymiyyah cikin dalilan da ya sanya wajibi ka san tarihin Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah ya jawo maka baƙin jini da yawa. Ibn Taymiyyah ya jawo maka baƙin jini da yawa a matsayinka na Ahlus Sunnah, mai bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa. To Ibn Taymiyyah ya jawo maka baƙin jini da yawa, ba kuma wani abu ne dalili ba, saboda irin yadda Ibn Taymiyyah ya yi gwagwarmaya a rayuwarsa, babu waɗansu ƙungiyoyi na ɓata masu jibinta kansu da addinin Musulunci ko waɗanda ba su jibinta kansu da addinin Musulunci, face sai da Ibn Taymiyyah ya yi gwagwarmaya da su, ya yaƙi matafiyansu da aƙidansu, ya yi rubutu a kai, ya kuma rubuta mafi yawa daga cikin ɓacin da suke kai. Wannan ya sanya Ibn Taymiyyah yana da yawan maƙiya, amma kuma masoyan shi sun fi yawa. Wato ina nufin yawa ba na cincirin da mutane ba, na daraja da ɗaukaka a wurin Allah, domin duk wancan taruwan maƙiyan ba su iya dakushe da awon Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ba. Ga ta nan har ya zuwa yau tana rayuwa, tana samun tagomashi, tana kuma ci gaba. Amma in yawa ne na ɗaiɗaiku, la shakka maƙiyansa sun fi yawa. Ibn Taymiyyah ya yi gwagwarmaya da Yahudu da Kirista, ya yi gwagwarmaya da Tatar, ya yi gwagwarmaya da ƙungiyoyin ‘yan ɗariƙu, ya yi gwagwarmaya da philosophers, al-mutakallimu. A nan mun karanta littafin al-Imam Ibn Rajab, Fadlul Ilmi Salaf ala Ilmi al-Khalaf, wanda mun tattauna akan wannan in ba ku manta ba. To ko a cikin duniyar Ahlus Sunna kuma Ibn Taymiyyah ya yi gwagwarmaya da masu riƙo da mazhaba ƙamƙam ba gudu ba ja da baya. Ya yi gwagwarmaya da ‘yan Hanafiya, Malikiya, Shafi’iyya, duk babu wanda bai gwagwarmaya da su ba. Ya yi gwagwarmaya da ɗaiɗaiku, ya yi gwagwarmaya da abinnan ƙungiyoyi, kuma ya yi gwagwarmaya da shuwagabanni. Ya yi gwagwarmaya da shuwagabanni domin shi ne ma maƙasudin da ke sanya a kama shi har aje a kai shi gidan kurkuku. Da haka Ibn Taymiyyah wani irin mutum ne wanda yake baya ga addini, samun kuma wanda ya goge a rayuwa, ya yi faɗi tashi, ya shiga kowace irin ƙasurwa, kuma ya fita da izinin Allah. Kamar Ibn Taymiyyah yana da wahala, to shi yasa yake da buƙatuwan ka fahimci wane ne Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, domin ka ƙara gane irin aƙidarka, ka kuma ƙara gane irin zurfin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Kuma wani abin ban sha'awa da Ibn Taymiyyah shi ne, da maƙiyansa da masoyansa sun yi ittifaƙi, babu wanda ya saɓa cewa in a fagen zurfin ilimi ne Ibn Taymiyyah samun wanda zai kama shi yana da wahala. Wannan har maƙiyansa sun yarda da wannan. A cikin wannan takarda da ke hannuna har akwai naƙaltu wanda muka yi da ɗaya daga cikin maƙiyin Ibn Taymiyyah ne, abokan faɗin shi ne, abokan faɗin shi ne, Tajib bin Subki, cikin abokan faɗin Ibn Taymiyyah ne yana faɗa da Ibn Taymiyyah. Amma kuma haka nan dai Allah subhanahu wataala ya sanya bakin shi sai da ya furta gaskiya, kuma harshen shi abin nan alƙalamin shi ya rubuta. to haka ne Ibn Taymiyyah in dai babin zurfin ilimi da hangen nesa ne to ai babu kuma Ibn Taymiyyah shi yasa akwai wadansu abubuwa da Ibn Taymiyyah yayi wanda yake in ba irin shin ba kuma ba a samu wanda za su yi ga misali kafin mu shiga cikin tarihin sa lokacin da wancan sarki wancan sarki ya saki matarsa akwai wani sarki a cikin zamanin Ibn Taymiyyah ina jin ko Ibn Muzaffar ne ko ɗaya daga cikin sarakunan sai ya saki matarsa saki uku a kalma ɗaya da ya sake ta sai kuma soyayyanta ya taso masa yana son ya za a yi a gyara wannan sakin to sai aka samo shi malamai da ke kewaye da shi malamai ne waɗanda yake suna bin mazhabobi ne duka kuma suka yi ittifaki cewa saki uku a kalma ɗaya saki uku ne duk sun yi ittifaki akan haka mazhabobin nan kusan guda huɗu duk akan haka suka tafi wanda ya ce na sake ki saki uku shi ke na saki uku to wannan fatawa ba ce ma sarki daɗi ba sai yana neman ina zai samu sauƙi sai wani daga cikin fadawan sai ba shi shawara to me zai hana a kira wancan malamin Ibn Mutahhar al-Hilli ɗaya daga cikin malaman shi'a shi kuma a jin nashi fatawa to su kuma a cikin addini shi'a wanda ya saki matan shi saki uku a kalma ɗaya sakin ma bai yi ba samsam bai yi ba to shikenan da aka kira wannan malami na shi'a sai ya ba sarki fatawa cewa ai sakin ma bai yi ba sam da haka matanka tana nan a matsayin matanka sai ya ce a to irin waɗannan malaman ku ya kamata ku zo fada kai ne babban malami na yanzu na fada da kai zan karɓar fatawanka amma ina son ka rubuta min wani littafi wanda zai fito da irin wannan mazhabin da kake bi to shine sai ya rubuta mishi littafi Minhajul Karama fi ma'rifatil imama ya rubuta mishi wani littafi wanda wannan littafi yana bayani ne akan aqidun shi'a musamman abin da ya shafi babin shugabanci a irin yadda ya kawo irin danniya da sahabbai suka yi suka danna sayyidina Aliyu suka dora sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Usman aka danna sayyidina Aliyu da ire-iren waɗannan miyagun aqidu na shi'a da sauran mugayen aqidu shi ya kawo a cikin wannan littafi to lokacin da wannan littafi ya fito sai ya zama fitina ga duniyar malaman sunna ga littafi duk wanda ya ɗauka ya san bannan da ke ciki yana da yawa to amma ya za a yi a yi raddin wannan bannan saboda shi wani sai littafi Minhajul Karama bai wuce kamar rabin wannan littafin ba bai wuce rabin shi ba to amma duk malamin da ya ɗauka ya ga irin bannan da ke ciki sai ya ta tunanin ko yanzu ya za a yi ne a yi raddin wannan littafi to su malaman ya so ya so suka yi ittifaki cewa babu wanda zai iya wannan aikin sai Ibn Taymiyyah domin Allah ya hore masa saurin karatu da saurin rubutu ga kuma zurfin ilimi shi a majalisai biyu ne ko uku ne ya karanta Sahih al-Bukhari tashi ba kuma karatu wai karatu rarara ba karatu ne wanda yake mafi yawan abin da ke ciki ma an haddace su yana karanta ne kawai yana zama a cikin kwakwalwar shi kai tsaye cikin majalisi uku ya gama da Sahih al-Bukhari hadisai 9000 da wani abu bil muqarrarat in ka cire muqarrarat in 4000 da wani abu to sannan gashi da sauran rubutu Allah ya hore masa to shine sai aka samu wasu malamai sai suka je suka kai ma Ibn Taymiyyah wannan littafi na dan shi'a suka ce ga wannan littafi ka duba da ya duba ya duba sai ce a to amma an masa raddi sai aka ce kai ne ya kamata kai wannan aiki to shine shi kuma sai rubuta Minhajus Sunnah an-Nabawiyyah fi naqd kalam ash-Shi'ah al-Qadariyyah shine wani littafi mai mujalladi ta haka yake daukan maganganun wannan dan shi a yana tsatsi fi su daya bayan daya yana raddin su raddi ba na hauma hauma ba ba raddi na zagi da sun mutunci ba ba raddi na rashin kan gado ba in zakai raddi ba wai zagi ne da tsinuwa Allah ya tsine mu ɗan shi a Allah ya musu kaza duk wannan ba ita ce mafita ba wannan ba ita ce mafita ba ba a dube su a ce ɗan shi a shugu dukka da yayi ne duk wannan ba ita ce mafita ba da ko abin da suke tunkawo da shi ka rufe shi mai hankali zai gane gaskiya wanda Allah ya nufi shi da shari'a zai gane gaskiya wanda kuma Allah ya nufi shi da bata to babu yadda za a yi kuma ka iya shirita da shi amma ka hutar da kanka daga yawan zage-zage da yawan aiban irin wannan ba shi ne mafita ba ka fito da aqida ce sai kai bayaninta da bacinta da aibinta to shine Ibn Taymiyyah ya dauka irin wannan littafi min hadis sunnati nabawiyya fi naqd kalam shi'ati al-qadariyya to wannan da abokan fada da masoya duk sun yarda Ibn Taymiyyah ya kai wannan matsayi to shi yasa Ibn Taymiyyah kamar yadda zaka ji a cikin tarjuman shi nan malaman da suka rubuta tarjuman sa zaka ji suna kiran shi nadiratul asir wato a karni nadiran ake samun irin su nadiran ake samun irin su Ibn Taymiyyah in ma an samu kenan domin a cikin yaban da waɗansu malamai suka yi masa kamar su Al-Hafiz Al-Mizzi ɗaya daga cikin shiga-shigan malamai ne na hadisi wanda ke karatu a cikin littattafan rijal ya san Al-Hafiz Al-Mizzi sananne ne yana daga cikin manya-manyan malamai shi ba ɗalibi ne na Ibn Taymiyyah ba amma ya karantar da su al-Imam Ibn Qayyim za ka ga wani lokaci Ibn Qayyim kan ce malamin mu ko al-Imam Adh-Dhahabi afwan al-Imam Adh-Dhahabi na tambayi malamin mu Al-Hafiz Al-Mizzi akan kaza ya ce kaza to kamar irin su Al-Hafiz Al-Mizzi za ka ji suna ba da bayani da ire-iren su cewa tun shekara 400 da suka gabata ba a samu wani malami a duniya kamar Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ba su a lokacin sun rayu ne a ƙarni na bakwai amma suna cincida ka gaba tun shekara 400 da suka gabata ba a samu malami irin Ibn Taymiyyah ba kaga kamar kenan tun da sahabbai da tabi'ai da tabi'ai da tabi'in suka wuce to kusan dai samun irin Ibn Taymiyyah kuma yana da wahala abinda suke cewa wannan tarihi a takaice ne dan wasu abubuwa na rayuwa akwai rubuce-rubuce da malamai suka yi akan Ibn Taymiyyah a wurare da dama kusan ko ne wannan littafi wannan al-ulama wal-izzab da ya kawo tarihin Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin al-ulama wal-izzab gwagwaran malamai Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yana daga cikin gwagwaran malamai waɗanda yake Allah subhanahu wa ta'ala bai azurta su da yin aure ba har suka bar duniya ya ambaci abubuwa masu yawa na so ne da inda ya ishara zuwa ga littattafan da suka yi ya ishara a kan littattafan da suka yi bayanin Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah littattafai ne dai masu yawan gaske waɗansu daga cikin ɗalibansa ne suka rubuta waɗansu kuma sauran marubuta ne ko suka rubuta amma al-Imam Adh-Dhahabi yana da littafin da ya rubuta akan Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Zaid na abin nan nasiya ba a cikin sirru alamin nubala ba bayan ya gama sirru alamin nubala to ya keɓo yanzu malamai uku kuma ya tarjama ta musamman al-Imam Adh-Dhahabi to haka nan akwai rubuce a kansa su Ibn Nasiruddin Dimashqi shi musamman ma ke wani littafi guda wannan littafi yana raddi ne akan waɗanda suke aibanci Ibn Taymiyyah ya kawo malamai masu ɗimbin yawa waɗanda suka kira Ibn Taymiyyah da matsayin Shaykhul Islam yi kuma raddi akan waɗanda suke aibanta Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah to al'aya dai akwai rubuce da yawa akan Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah bari mu dan karanta a gurguje
anan yake cewa huwa shaykhul imam al allama al mufassir al faqih al mujtahid al hafiz al muhaddith al usuli shaykhul islam nadirat al asri dhu tasanif al bahira dhu tasanif al bahira wa dhaka al mufrid احمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله بن محمد بن خضر بن علي بن عبد الله بن تيميه الحراني ثم الدمشقي wannan shine suna da kuma nasaba ta shafi al-islam ibn taymiya asalin sunan ibn taymiya shine ahmad sunan mahaifinsa malam abd al-halim sunan mahaifin mahaifinsa malam abd al-salam sunan kakansa na uku malam abdullahi dan malam muhammadu dan malam halilu dan malam aliyu dan malam abdullahi wanda aka tana da ibn taymiya al-harrani ثم الدمشقي mutumin kasan dimashq a ciki kaga sun ambace shi da duk wata sifa da kaje sun fadi akan ibn taymiya to ya kaita sun kira shi da al-imam ma'anan al-imam shine wani wanda ya koshi da ilimi da mutanen wayansu yanki saka dogara da ilimin shi a wurin gudanar da addinin su ga ilimi ga aiki sannan kuma waɗansu al'umma sun gina rayuwar addinin su akan zurfin ilimin shi sai su kira shi al-imam al-allama mai zurfin ilimi al-mufassir masanin tafsirin al-qur'ani al-faqih masanin fiqh al-mujtahid ya kai matsayin ijtihadi ba sai ya ce maka wani malami ya ce zai iya kallon qur'ani da sunna ya fitar da hukunci al-hafiz qararran masanin hadisi al-muhaddith malamin hadisi al-usuli masalan usulul fiqh da usulul hadith da usulul lugha da sauran usul shaykhul islam shine shaykhul islam so kan kira shaykhul islam wato shaykhul islam ya samu asali akan kamar da shi nan mai al-ulama al-izzabi ya kawo yake cewa shi taken shaykhul islam yana da yanayi biyu ne an samo shi ne daga daular usmaniya duk wani babban malami da sarkin daula ya jawo shi kusa da shi shine kamar muftil am shine babban mai bada fatawa to laqabin shi shine shaykhul islam a zamanin daular usmaniya laqabin wannan shine shaykhul islam kamar yanzu a ce maka grand qadi misali ai kaga take ne to kaga wannan babu wata daraja haka da yawa a ciki amma su malamai idan suka ce malami shaykhul islam suna nufin wanda ya tumbatsa da ilimin qur'ani da sunna gashi yana da tada da dabi'u nagartattu ya zama abin koyi ga al'umma mutane suna maida harkokin addinin su zuwa ga zurfin ilimin sa to sai su kira irin wannan mutum shaykhul islam kuma ya dade yana fafata gurbaya a cikin addinin musulunci to shine shaykhul islam wanda yake kadan ake samu irin su a zamani gashi da rubuce-rubuce da yawa gashi Allah ya azurta shi da al-zaka al-mufrid al-zaka al-mufrid zaka shine kaifin basira al-mufrid wanda kamar ka ce irin ya sha gaban tunaninka ya sha gaban tunaninka Sheikhul Islam akwai wani lokaci da waɗansu suka so su jarabce shi suka bashi waɗansu suka kira shi sai suka karbi allansa yana tafiya makaranta da allo sai suka bashi wani waɗansu takardu har rubuta waɗansu ilmoma da yawa zai je makaranta suka ce ya duba da ya duba haka ya duba sai suka ce to ya tafi suka bashi allanshi sai ya tafi shi sai bayan waɗansu kwanaki sai suka kira shi sai suke bishi tambaya akan wannan takardu da suka bashi ya duba sai ya ce musu ai ya haddace abin da ke ciki haka ya jero musu duk abin da ke cikin takardu su irin yadda yake babu abin da ya kuma kawai dan dudduba haka yi kaza irin wannan tunanin ko kuma irin wannan kokolon Allah yakan ba wa ɗan su daga cikin bayi ne kawai saboda ya taimaki addini da rayuwar su duk ya haddace abin da ke ciki to haka yake Allah ya hore shi az-zaka'ul mufrid zaka ji suna fadin cewa ko gurin halatto da wata hujja a cikin Qur'ani ko a cikin hadisi mutum ne wanda yake abu na faruwa yanzu kamar yadda ka san computer nan da ana dora mata tesacin tuni tesacin ya gano waɗansu na sosa waɗanda yake suke bayani akan wannan al'amari to Allah ya hore masa irin wannan to sunan shi Ahmad ana masa alkunya da Abul Abbas duk da kasancen Sheikhul Islam bai taɓa haihuwa bai ma taɓa yin aure ba a duniya ballantana ya haihu amma alkunyar Sheikhul Islam shine Abul Abbas an haife shi ranar Litini 10 ko 12 ga watan Rabiul Awwal rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'a shekara ta 661 a garin Harran garin Harran wani gari ne wanda ke tsakankanin ƙasar Iraki da ƙasar Syria garin Harran yake to a nan garin aka haife shi kuma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Balarabi yana nasartuwa zuwa ga wata kabila Banu Numayr ko Numayr wanda yake su kuma can idan ka bi sarsalan su suna da alaka da maba cikin kakannin Annabi sallallahu alaihi wa sallam can bin kaza bin maba bin maba yana to yana da alaka da maba abin da yasa ake kiran shi da kai Ibn Taymiyyah akwai maganganu guda biyu waɗansu suka ce ai lokacin da kakan shi Malam Khidr Muhammad bin Khidr ya tafi aikin haji to ya bi ta wani gari ta gefen wani gari da ake kira Taymiyyah wanda a garin haka akwai wata yarinya wanda yana dan yin wasa da ita haka yar shekara biyu haka irin yarinya ta dan fara tasawa tana dan rawaye haka da sauransu to yakan dan rika wasa da ita haka yakan dan rika dan bata ko dabino ko wani abu to lokacin da yaje aikin haji ya dawo shi kuma sai ya samu an haifan mishi ɗaya to shine sai yana kiranta ya Taymiyyah wato kaman tana mishi wancan yarinyan da akan hanyar shi na aikin haji ka san mutum zai sauka a gari kila ya sati biyu uku ma har wata ɗaya mutum yana iya yi to sai tana mishi wannan yarinyan to sai yana kiranta ya Taymiyyah daga nan wannan sunan sai ya bita to tana daga cikin kakannin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a wani kaulin aka ce ita wato mahaifiyar kakan nasa Muhammad bin Khidr mahaifiyarsa malama ce wa'azi take yi tana daga cikin manya-manyan masu wa'azi na ƙasa a wancan zamani malama ce wani yake masaniyar Allah sosai to tunda ya ɗauko hanya irin nata to shi ma sai ana jibinta shi zuwa gare ta ana ce mishi Ibn Taymiyyah ala ayi hal wannan bayanai ne na yadda dai aka samu shi Ibn Taymiyyah shi sanin wannan ba zai cutar rashin sanin wannan ba zai cutar da mu da wani abu sosai ba lokacin da Ibn Taymiyyah kai shekara 7 a rayuwar duniya shine sai mahaifinsa yayi hijira kuma cikin garin Damascus cikin Syria saboda yanayin garin Harran ya gurɓace tun lokacin da tata suka zo suka mamaye kasan garin Harran kun san tatar Magog waɗansu ƴan ta'adda ne da Allah ya yi su a ban ƙasa ƴan ta'adda na ƙarshe ga su da ƙarfi na tashin hankali ga su da yawa sannan kuma ga su ba tausayi ba rahama a cikin al'amuransu da baki ɗaya duk yadda suka je zubar da jini ne ɓannata dukiya ne fatattakan mutane da koransu ne daga garuruwansu ba rahama ba tausayi ba imani to su ne mutanen tata to sun rika bi kamar dai ka ce waɗansu ƙannin Ya'juj wa Ma'juj duk inda suka je kawai zubar da jini suke yi wanda amma dai a ƙarshe Ibn Taymiyyah har sai da ya yi yaƙi da su ya yi jihadi sosai a cikin ƙasar Damascus ya yi yaƙi ya yi jihadi da azumin wata Ramadan ya kwadaitar da mutane da shi da binnan sultanul ulama Izzuddin Abdussalam sun yi jihadi suka kwadaitar da mutane akan ayyakata ta Ibn Taymiyyah ya kwadaitar da mutane yace wa mutane ku sha azumi fara ma daga baya saboda a samu karfi a dogara ga Allah a je a yaki waɗannan mutane da rani ya daga kofi na ruwa da azumi yayi bismillah ya sha ruwa ce kowa ya sha ruwa a je a yaki mutanen nan aka je aka yi jihadin an da ya fafata kuma musulmi suka yi galaba a kansu sai Ibn Taymiyyah suka yi galaba da izinin Allah duk da kasancewan har sai da suka kama Ibn Taymiyyah suka kai shi gaban sarkin su shi sarkin tatara suka tattauna da Ibn Taymiyyah yana mamakin wai waye wannan wani mai karfin hali ne zai zo yana gaggawa maganganu irin wannan shi yana ganin duk abin da ya faɗi a duniya duk garin da ya ce kawai yau yana kyaman garin nan sun tashi daga ran kasa amma ga garin mutum daya wai ya zo yana karfin hali ya yake shi ya karkashe mishi mutane kuma har ya zo yana gaya mishi maganganu abin yana ɗore mai kai amma kuma idan ka rabu da Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zama shine majibincin ka ba kuma abin da ya yi da Ibn Taymiyyah ya yi mai nasiha ya masa wa'azi ya tsoratar da shi Allah ya tambaya cewa wannan waye aka ce mishi Ibn Taymiyyah ne ya ce to a shirya musu walima a shirya walima da shi da Ibn Taymiyyah kamar ya karɓi Ibn Taymiyyah a matsayin bakon shi da aka ba maganar ya cutar da shi ba ne Ibn Taymiyyah ya ce abincinka na zalunci ba zan ci ko ba zan sha ba to haka nan kuma dai suka rabu to Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ƙarfin hali yana iya fuskantar azzalimai to cikin azzaliman shine lokacin da tatar suka shigo garin Harran sun gurɓata abubuwa gari ya lalace ɓanna ce yawa aka koma dai ana zama kawai zama ba gabas ba yamma to sai mahaifin Ibn Taymiyyah sai ya ga ba zai iya zama a cikin wannan yanayi ba sai ya tashi sai ya dawo cikin birni sosai cikin garin Dimashq shi Ibn Taymiyyah ya taso ne a cikin family waɗanda yake sun shahara da ilimi da mutunci da daraja domin shi wannan kakan nasa kaga a cikin sunansa mun ce Ahmad dan Abdul Halim dan Abdul Salam dan Abdullahi dan Muhammad dan Khidr to shi wannan kakan nasa abin nan Muhammad bin Khidr ai babban malimi ne bijimin malimi ne ba Muhammad din ba abin nan Abdul Salam shi mala Abdussalam tunda sunansa Ahmad bin Abdul Halim ibn Abdussalam to kakan shi Abdussalam din bijimin malami ne yana da rubuce-rubuce a kowane littafi sananne Muntaqal Akhbar wanda Imam Shawkani ya dauka ya sharhin shi ya sanya masa suna Nailul Awqaf fi sharhin Muntaqal Akhbar kowa da ya san littafin Imam Shawkani Nailul Awqaf to wanda ya rubuta wannan littafi zaga an sa Majd ibn Taymiyyah haka zaga an rubuta Majd ibn Taymiyyah to ba wai Ibn Taymiyyah wannan da muke magana akan shi bane kakan shi ne shine Majd wato Ibn Taymiyyah babban shine shi Malik ibn Salam shi ya rubuta wannan littafi da wani littafi al-Mujarrad littafin fiqh ne al-Mujarrad fil fiqh duk waɗannan sanannu littafai ne cikin da tsohon shi wancan kakan sai rubuta saboda a nuna maka cewa shi Ibn Taymiyyah ya taso ne fa a gidan daraja da ɗaukaka shi yasa ake kiransa Majduddin haka ake kiran shi Majduddin Abdussalam to shi ko mahaifinsa ana kiran shi Shihabuddin shine Malik ibn Halim Abul Mahasin shi kuma shine babban malamin garin Harran kuma shine babban alƙalinta shine babban limaminta shine hakimuha wa khatibuha babban alƙali kenan a garin kuma shine babban limami a garin Harran wanda hakan yana nuna maka cewa ashe mahaifin shi shi ma ba kan wallasa bane bijimin malami ne duk wanda ga an ce mishi alƙali a irin wancan zamanin fa nan ba irin wannan zamanin namu da alfarma ke tasiri ba da wani sai yaje dan yi birbir karatun diploma sai a ce an bashi alƙalinci wani ya dan yi birbir ya digiri a ce an bashi alƙalinci wani ma master sai amma duk birbir ne bai karanta kani ba to an can zamani ai ka san ba a irin wannan ciwaciwan gaskiya da gaskiya ce so da haka shine alƙalinta kuma shine babban malami a garin kuma shine babban limamin garin bayan shi wancan malam Abdulsalam ya rusu kenan to sannan Ibn Taymiyyah kaga wannan an kawo maka kakan shi an kawo maka mahaifinsa yana da ɗan uwa guda uku akwai ɗan uwansa na farko Badruddin Abul Qasim Muhammad bin Khalid al-Harrani shine Badruddin shi ma babban malami ne sannan akwai ɗan uwan haihuwansa guda biyu ɗakinsa ɗaya uwansa ɗaya ubansa ɗaya akwai Zainuddin Abdurrahman bin Abdul Halim akwai Sharafuddin Abdullahi bin Abdul Halim duk gabaki ɗayansu jigajigan malami ne da haka da kakan shi da mahaifinsa da wan shi da ƙanin shi da ƴan uwan shi duka sun shahara wurin ilimi kuma karka manta da wancan tarihin da muka gaya maka kakanniyar shi ɗin can mata mace bijiman malama ce to kaga wannan familin gabaki ɗaya sanannu ne wurin ilimi da dattaku da mutunci da tsoron Allah to a irin wannan family ne Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ya fito daga nan ya fara neman ilimi a hannun mahaifinsa daga nan ya ci gaba da neman ilimi a gurin malamai na ƙasar Dimashq ya haddace alqur'ani tun yana ɗan shekara 7 haka zuwa 8 ya karanci hadisi ya karanci fiqhu ya karanci usulu ya karanci tafsiri kuma kamar yadda muka ce an san shi da kaifin basira wan najaba wato najaba shine daren matsara duk yadda suka fito su goma to sai ya gara muku duk yadda kake neman ka auna shi da sauran wanda ka sani sai kaga ya daren makaura shine annajaba to da haka aka san shi tun yana dan kankanin sa haka nan da ya ci gaba da fada da ilimin sa har ya zama teku a cikin ilimi ya zama yana bada fatawa yana karantarwa tun kafin ya kai shekara 20 duk galibin abubuwan da ya tun kafin Ibn Taymiyyah ya kai shekara 20 ya riga ya yi gaba har da ya zama jigajigan ma malamai suna alfahari da shi suna komawa gare shi suna maida mishi da al'amura idan ya rikice musu duk wannan kafin ya kai shekara 20 sifofin Ibn Taymiyyah na halitta Ibn Taymiyyah fari farin fata abyadul lawa farin fata ne aswadur ra's wal lihiya da gashin kansa da gashin gemun shi baki ne qalilu shay yana da ɗan farfara kadan haka yana ɗan farfara kadan wato bai zama irin fari sal din nan ba yana nan gashin kansa baki gashin gemun sa baki amma dai akwai ɗan farfara ko saboda gwagwarmaya da faɗi tashi ai zai ɗan yi wannan farfara kamar dai yadda ka ji an ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashin kansa baki ne gashin gemun shi baki ne har Anas yake cewa kana iya kida ko sayyidina Aliyu yace kana iya kididdigi farfaran da ke kan Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar guda 17 sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma farfaran abin da ya sa manzon Allah ya yi ta waɗansu surori ne a cikin alƙur'ani suka razana shi suka fargita shi irin su suratu Hud irin su suratu Amma irin su suratu Abasa irin su idh shamsu kuwirat wa'innan surorin da ke magana akan tashin alƙiyama da firgici da razanin da ke ciki su suka razana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya zama yayi farfara to haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake gashin kansa yana kawo zuwa ga kunninsa tunda Balarabe ne ba irin mu bane gashin kansa ya dan sako haka ila shahamati udhunayhi irin da yadda kaje an ce gashin kan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kawo shahamatul ubni. Shahamatul ubni shine wannan dan inda mata ke sa dan kunni, to nan ne shahamatul ubni. To gashin kan Shaykhul Islam ya kawo wannan, suke cewa ka anna aynayhi lisanani naqatani naqatani. Wato Ibnu Taymiyyah in kaga idan shi to kaman wato waɗansu harasa guda biyu ne masu magana, ila an fahimta harasa guda biyu ne masu magana. Ku lura da kyau, ku lura da kyau, zaka ga idan mutum yana fassara maka irin yadda ɗabi'arsa take, idan kaga dan wuyi ba sai ka tambaya ba, idan shi zai fassara maka irin ɗabi'arsa, kai akwai ma mare gaskiyan da kana kallon idan shi, zaka ga rashin gaskiya na idan shi. In ka samu waɗanda suka san ɗabi'an dan adam, waɗanda suka karanci psychology, ko waɗanda suka yi zurfi wurin bincike irin ƴan sanda da sauransu, a ido ma sukan gane ne gaskiya, sukan gane makarici a ido. Wato idanun ƴan adam harasa ne guda biyu waɗanda suke bada saƙonni. To haka nan kuma kana kallon idan wani sai ka ga wannan na Allah ne, shi ma idanunsa guda biyu suna baka saƙo, ina an fahimta. So haka rayuwar take. To Ibnu Taymiyyah idanun shi guda biyu kana kallo, to waɗansu harasa ne guda biyu waɗanda suke magana suna gaya maka shi wane ne. Riba'atun minar rijal, yana da garba-garba jiki, ba kyamsashe bane, ba kuma irin gajeri din nan bane, yana da garba-garban jiki, rahimahullahu ta'ala. Ba'idu ma bainal mankibai, yana da fadin kafadu, kafadun shi nan yana da fadi, bi ma'ana dai namiji ne sosai, namiji ka san akwai namiji sosai, akwai kuma namiji ne kama da mata. To shi Allah bai jarabce shi da kama da mata a cikin sifofin halittar shi ba. Jaharawi saut, idan ya sa magana sautin shi irin na maza ne, irin wannan ya fi nuna cika ga namiji, ya zama yana da sauti gwangwarangwai irin na maza, ba sauti irin na katon ƙauye ba. In na ce katon ƙauye shi ne ba ƙauyen da bai karatu, ya zama ƙato, ko ka ce wuyi misali. Amma duk ba wai mutum yana zaune a karkara, in dai mutum yana zaune a karkara yana karatu, wannan na Allah ne, wannan ba ƙaton ƙauye ba ne, ɗan birni kenan. To ba irin wannan sautin ba, sauti dai irin na namiji sosai, wanda za ka ji sautin shi, in ka ji sautin sai ka ce na ji wata yarinya tana magana, a ce ai wane ne. To ga irin wannan, to ba a haka Shaykhul Islam Ibnu Taymiyyah yake ba. Suka ce fasihi ne, Allah ya hore mishi fasaha. Fasaha shi ne kai magana mai sauraron ka ya fahimci haƙiƙanin saƙon da kake so ka isar, kuma ba tare da ka tsawaita bayani ba. Fasaha kenan, ila an gane ka iya isar da saƙonka cikin taƙaitattun kalmomi da za a gane. Da yadda lokacin da yake balaga ko ma'ananta, an aka ce kaiwa na akwai balaga, shi ne saƙonka ya kai kunnin wanda ke sauraro da irin yanayin da kake so ya gane. In kana son ya ɗauki abin da tsanani, saƙon zai kai mishi da tsanani. In kana son ya ɗauki abin da sauƙi, saƙon zai kai mishi da sauƙi. Duk yadda kake so saƙon ya kai, to haka ɗin hakan zai kai. To sai a ce wani yana da balaga. Idan kana son ka nuna wannan abu haramun ne, sai ka ce kai jama'a an yi abin da bai kyautu ba, cikin tausasawa haka, ba ka da balaga. Ba irin wannan haka ya kamata kai ba, abin da kake nufi haramun a daina. In kuma kana son ka nuna abu wannan abin gaskiya makaruhi ne, sai ka zo ka ce jama'a ana fa wani abu dole a bari, in ba haka ba a sautin Ubangiji, kuma abin makaruhi ne, ba wai haram ba ne. Kaga baka da balaga ke. To balaga da fasaha waɗansu sufofi guda biyu ne idan Allah hada maka su shikenan gashi kana iya isar da sako a takaitattun kalmomi kuma sakonka na isa kunnin waɗanda kake so su gane da irin yanayin da kake so su gane balaga da fasaha kin to haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sannan kuma gashi sari'ul qira'a Allah ya hore miki saurin karatu kamar yadda muka yi bayani a baya ta'tari hiddatun idan yana magana musamman ana munakasha na ilimi zaka ga kushi na iban sa lakin ya qahrahu bil hilm sai dai yakan sanya dangana da hakuri ya danna wannan abin nan din kasa akwai masu irin wannan dabi'a idan yana magana sai ga kamun yana maka fada kun gane in yana magana zaka kamun fada yake maka ba kun wai fada yake maka ba haka yake amma kuma dai yana kokari yana danna zuciyarsa saboda kai ne sauraren shi ka fahimci abin da yake nufi to aka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake wato ka san malamai su da yake suna kallo ne kuma suna tsatsefe komi shi yasa duk abin da ke tarar dan adam sai sun fito da shi kai sai ka to me zai sa a ambaci wannan a'a sai a ambata ai haka yake tunda haka yake sai an faɗa kila an gane Allah ya bashi kaifin basira da ƙarfin hadda da kuma hararo abun nan da nan kana fara magana kafin ka kai wata wani wuri Ibn Taymiyyah ya gano inda kake so ka je wannan daraja ce a cikin mutane ka zo kana magana mutum ya riga ya gano duk inda kake so ka je kawai ya riga ya gano wurin ya shirya maka akwai wanda yake na Allah ne amma nan da nan za a yi mai wayewa ta shi na Allah ne amma yanzu a dora shi akan wata ajanda ya ta fada akan ta amma fa na Allah ne to kaga wannan ai na kaso ne akwai kuma wanda yake na Allah ne amma yana kallon ka tar ba dai kai shi wayo ba sai dai kawai kila ya sa hakuri ya mai da ya sa tawakkali akan Allah sai ya shigo amma in dai wayo ne bala ya mishi wayo ba to irin waɗannan malaman Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ne cikin su kaban da zamu tsaya akai shine sifofin Ibn Taymiyyah na ɗabi'a sifofinsa na ɗabi'a suka ce ko kuma tsaya nan ne kawai lokacin ya yi ba to ina ga burin mu dakata a nan sai mu tashi akan sifofinsa na halitta a na ɗabi'a wancan mun yi sifofin shi na halitta to daga nan sai mu tashi akan sifofin shi na ɗabi'a da izinin Allah muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ji ɗin Ibn Taymiyyah Allah ya gafarta Allah yadda ka sanya shi makwabtaka da annabi sallallahu alaihi wasallam a gaɓuɓɓa da dama to ya Allah ka sanya Ibn Taymiyyah yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga haihuwar shi ka ji an ce ko dai goma ko sha biyu watan Rabiul Awwal ya mutu yana da shekara 63 kaga irin dai shekarun annabi sallallahu alaihi wasallam kuma in ka saurari ginin halittansa sai ka ji irin ginin halittan annabi sallallahu alaihi wasallam suna da makwabtaka a mafi yawa daga cikin abubuwa to Allah ya ji kan Ibn Taymiyyah ya gafarta masa mu kuma Allah maɗaukakin sarki ka sadar da mu da malamai na Allah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam insha Allah sati ne zuwa za mu karkare ko kuma za mu ci gaba da bayani akan rayuwarsa idan muka zama sai mu kusa cikin littafin sa al-aqidatu al-wasatiyya wanda ya samu sharhin littafin akwai sharhuha da yawa na littafin wanda ya samu sharhin yarki a hannunsa domin ya rika ƙara bibiya ko da idan ya koma gida babu laifi akan haka babu laifi musamman dai cikin sharhohi waɗanda suka fi sanuwa akwai na Malam bin Usaymin sharhin Usaymin sananne ne wato akan wannan littafi na al-aqidatu al-wasatiyya amma baya da shi ɗin akwai shan ruwa da yawa amma dai wannan ya fi sannu babu laifi idan Allah ya hore maka fasiya ka aje a hannunka zai taimaka insha Allah abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu ladar abinda muka kuskure Allah ka yafe mana Allah ka gafarta da kurakuranmu Allah ka ɗaukaka darajojinmu Allah ka bi ibadunmu Allah ka jikin magabatanmu ko kuma idan muka mutawa Allah ka samu cika da imani sallallahu baraka ala nabiyil karim سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك